To bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala al mab'uth rahmatan lil alamin nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah al mad'un al nazusiba fi wajhi al badr a wannan hadisin a cikin al mab'un me na fasara shi
eh
al mabadun al badal mai ciwon ciki ne mai ciwo yawa akwai al mataun akwai al mabadun al mataun shine wanda aka soke al mabadun kuma wanda yake mai ciwon ciki kenan daga da'an ne shi kuma daga badal ne in kuma an ji aka san haka kenan tuntuban halshi ne yawa eh zan mu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka shine muqamata Badi'u Zamanul Hamazani rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu shekara ta 400 ba ta 400 ba biyu Allah mashi rahama Allah ji kanshi eh a saurara wannan ita ce muqaman mu ta nawa al-ahwaziyya ta 15 to alama ta huta muqama ta 15 eh wasu suna tambayawa ko da daga majmu'a ne kan cewa ayi kokarin maida muqamatul hariri eh mu sani cewa muna da niyyar sa ta amma wannan naga tsarin abana mun taya da ita haka tana iya karewa ba kan sai yana zawwa sai mu shiga muqamata al-imam al-hariri kuma sanin mu cewa abin da ya kamata ga malamai da suka dora farko wannan dama ita ya kamata ayi saboda rishin wahala ta da kananta ta rada kuma akai zuwa ga ta al-imam al-hariri rahimahullahu ta'ala yace muqamata 15 ita ce al-muqamatul jahiziyya muqamata al-imam jahiz wanda ake nasaba ta zuwa ga jahiz babban malami na abun nan na lugha wanda yake sananne ne ya nasaba ta zuwa ga jahiz dan akwai ambatan shi a ciki kamar yadda zan mu gani al-imam yake cewa haddathana isa ibn hisham ya ba mu labari kada yake cewa asaratni wa rufqatun walimatun walimatun wata gaggarumar walima asaratni ta zaburar da ni wa rufqatan tare da wasu abukaina na tahiya na rufqa menene ne mahallin shi al-irabi maf'ulun ma'ahu de maf'ulun ma'ahu asaratni nan nikin shine maf'ulun bihi wa rufqatan kuma ya zama maf'ulun ma'ahu shi yasa shi ma zo mansubi walimatun wata gangarumar walima asaratni ta zaburar da ni wa rufqatan tare da ta jama'a an ce wani ya kira ga walima muka zabura da abukaina muka tahi yace fa ajabtu ilaiha sai na amsa ma wannan walima lil hadisul ma'sur dan hadisin da aka kawo an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yau zai buda mana da hadisi wanda yake sahihi annabi yana cewa laudu'itu ila qura'in da an kira ni zuwa ga kofatun akuya la ajabtu da na amsa walau uhidiya ilayya zira'un da an kawo mun kyautar zira'i la kabirtu da na amsa wannan yana bayyana mana kyakkyawan karamci na Annabi alaihi salatu wassalam cewa ko mun kankanta abu dan muhimmancin karba da'awa wajibi ne in an kira shi zai amsa ba girman abincin da yake kallo yace fa afda bina sayru ila darin as-sayru tahiyyar dare afda bina ta kai mu zuwa ga wani gida yace gidan wannan turkat wal husna ta khuzuhu tantaqi minhu wa tantahib fantaqat minhu dara'ifa wastazarat ba'da ma tahab yace turkat an bar wannan gidan ba kowa ciki amma kuma wal husna ta'khuzuhu kyau yana kama shi ado yana kama shi halin kasancewa shi kyau yana kama shi yace tantaqi minhu zaka tsabtace daga cikin shi tacewa zaba al-muntaka sharhi al-muntaka na ibn al-jarud shine muntaka shine zababbe kawai al-muntaka min sunan al-musnada littafin ibn al-jarud yace wa tantakhibu kuma kana zabawa da al-intiqad da al-ikhtiyar da al-istifa duka abu ɗaya ne yace fantaqat minhu dara'ifahu sai aka zabo daga cikin shi dara'ifahu shi gidan ya zabo dara'ifahu abubuwan burgewar shi jami darifa ne wastazadat ba'da ma tahab kuma sai gidan nan ya ƙara irin abin da zai bada wannan duka siffanta gidan ne yake da kyau da abin da ke cikin shi gidan nan yace kad furusha bisatuha an shunhuda shunhudodin gidan da muka ji wa busat anmaduha an shunhuda shunhudodi ta fata karahi kawa zan mu iya kiran shi karahi al-anmad jam'u nimat ne ita ce shunhuda ta fata da ake yi yace wa mudda simaduha kuma an ja simaduha siffantawarta an yi sahu sahu da wannan shunhuda an kira su ne zuwa ga wannan walima yace wa qaumun kad akhazu alwaqata baina asin yace wa qaumin da wasu mutane muka tauda wa qaumin tare da mutane muka tarda kada akhazul waqta sun rike lokaci baina asin tsakanin itaciyar turare mahdudin wanda an cire qayatta al'as shine iccen da ake turare yace wa wardin da kuma turaren ward mandud wanda an jeranta shi kamar yadda yazo suratul waqi'a mahdud da mandud mahdud shine wanda an ci icce wanda an cire qayayyo mandud kuma wanda an siffanta shi sahu sahu ga abubuwa nan jin dadi an siffanta an jera su yace wa dannin kuma da jarka qatuwa mafsudun wanda an tsaga ta tagiya an tsaga ta ma'ana an bude bakin naka yace wa na'in da kuma ganga wa udin da kuma goge cikin walimar da aka kira su fasirna ilaihim muka tahi wajen su wasaru ilaina su ma suka zo wajen mu summa akafna ala su'anin sannan kawo muka dukufa akan tire na abinci kadumuli atkiyaduhu wanda an cika tabkin shi da abinci shi wannan abun gakin wa nawwarat riyaduhu kuma dausayin shi an cika an haskaka shi ce akushin cike yake da abincin da ka gani yana daukan ido yace wastafat jifanuhu kuma an yi sahu sahu da akushi akushin abincin waqtalafat alwanuhu abincin launi launin shi ya sassauya ba kala ɗaya bane he abin da kake so cikin abincin famin halikin akwai mai baki kirin bi izaihi nasu in kuma a dabarar da shi ga wani farifat an ce aswadu halikin baki kirin aswadu halikin baki kirin shi yasa aka yi littahin sharhin mawda tanwirul hawalik haskaka duhwai alhawalik shine duhwai alhalik da ha karami ba da ha babba ba da an ce halik da ha babba ai halaka ce halik da ha karami shine duhu aswadu halik yace bi izaihi a dabara da shi nasiun farifat kuma fari sai a ce abiyadu nasiun farifat yace wa min qanin kuma ga budurwa ƴan mata masu waƙe tilqahu a dabara shi faqin wanda sun yi masara masara faqi ulun hata surrun nazirin faqi kuma in ya kasance masara ne sai a ce safara'u faqiun masara ne wur kamar yadda a larabci kowane nau'in kowace kalar yana da abin da ake gama mishin ana son ta akidin kalar in baki ne a ce aswadu halik magikirin in kuma hori ne a ce abyadu nasi da sun ba da sadu nake so wa min qanin tilqahu faqi faqi shi kuma shine wanda yake masara yace wa ma'ana ala ta'ami rajulun a tare da mu gami da abinci an kakkasa abinci kowane jama'a wannan ku uku ko biyar ga akushinku kuma wannan ku biyar ga akushinku yace mu tare da mu akwai wani mutum tusafiruhu ala alkhiwani halin shi yana tabulagoro cikin akushin jama'a wa tasfiru bainal alwani yana takai sako a gaban launi launi abincin da aka yi launi launi shi bai dangana ba ya dauko wancan ya dauko na gaban wancan ya dauko na wancan a cikin abukan namu yace wa ta'khuzu wujuhaz urgufani hannun shi yana dauko huskokin ragif gurasa duk inda ga gurasa hannun shi can yake nasawa wa tafqa'u uyunal jifani hannun shi yana tafasa idanuwa akushi in yan nasa hannun shi zai dauko wani sai akushin ya hoshi wa tajulu fil qas'a hannun shi yana takewayo cikin akushi karruki kamar sai ka ce makami na abun nan na abun gami take da suna na caca makamin caca kamar masu caca akwai dan haki da suke halbawa da shi haka to wannan dan hakin ko ina yake motsa a cikin akushin caca firruqati a cikin takarda ta abun nan ta abun caca arruqa shine akwai takarda wanda ake aza kwandiga na caca an aza kwandiga na caca a sama watar'a na tsallake wannan watar'a hannun shi yana kiwo ardal jirani a gonan makwabta ma'ana hannun shi yana sa shi a gaban wasu ba bai cin gaban shi yace yazhamu bil luqmatil luqma yana matsatsainiya da loma da loma in ya dauko wata loma kan ta kare sai ya kawo wata loma a bakin shi tana ta matsatsa rige-rige suke yace wa yahzimul madgatil madga kuma tamna ma yana gama ta da tamna tana matsatsa tamna tana kariye tamna yana dauko bai ida tamne na bakin ba yake tura wani yace huwa ma azalika sakitun amma duk da haka yayi shiru ana tahira la yambisu bi harfin bai furici ko dai ko da harfi daya yace wa nahnu fil hadis najri ma'ahu mu kuma tare da shi muna cikin zance muna tahira wannan fa magana da ake tayi jama'a su bu tsamara cin abincin ba shine yake wannan abin su suna cikin hira yace hatta wa kafa bina ala zikir lijahiz hira sai da ta kawo mu ambatan jahiz babban malami na abun nan na balaga mun aika bil munasaba ce sa na aika wallafa wallafan jahiz sama da 50 babban littafin shi al bayan wa tabayin kuma sai dai ya cika duniya da ilimi amma kuma ba mu'tazine na karshe wanda yana cikin masu suka hadisai na kirki na sahihul bukhari ba mutunan kirki bane yana cikin mutanen da ilimin su baka isa kake anhwana da shi ba a janibin lugha da janibin abin da suka yi na hidima amma kuma a janibin addini yana ta suka hadisai yana zazzagin wasu hadisai da sauransu bai da hali mai kyau a cikin addini amma kuma wajen balaga zan mu ga karshe ne yace sai da labari ya zo mana ambatan jahiz wa khadabatihi da kuma zancen shi iya zancen shi wa wasaf ibn al-muqaffa da kuma ambatan ibn al-muqaffa shi ma yana daga cikin malamai na karni 2 na hijira bayan hijira yana daga cikin masu ilimin balaga wanda Allah ya bashi ilimi ibn al-muqaffa mai karanta balaga ya san shi wa zarabatihi da kuma kaihin halshen shi wa wafaqa awwalul hadith akhirul ikhwan sai ya dace karshen hira farkon zancen wannan da muke karshen ako shi kenan muna fara zancen wannan shi tunin ya kare da akushin namu da aka kawo na jama'a wazurna an zalikal makan muka kauce gami da wannan gurin ya ba kowa haushi suka tashi ma suka bar gurin fa qala ar-rajul sai wannan mutum wanda ya cinye abinci yace aina antum min al-hadith allazi kuntum bi yace ni da cikin wani zance ne ma kuke fa akhadna fi wasf al-jahiz sai muka fara kawo cikin ambatan jahiz wa lasanhi da balagashi al-lasan ya zo cikin muqamam muqaddimam ta muqamatul hariri yace wa husnul sananihi da kuma kyakkyawar hanyar shi as-sanan la tattabi anna sanana man kana qablakum kuskure ne inji khadabi wanda ke karanta shi da cewa sunan man kana qablakum a cikin wancan hadisin ake magana sunan kin maluga ce sanan maluga ce amma a wancan hadisin ba sunan bai ke la tattabi anna sanana man kana qablakum haka yake dan sunna yana nihin nan sunya sunna ma'anata ta liyaran larabci ba ma'anata ta sunna wanda muka sani ba Al-Imam al-Khattabi yana da littafin da yayi shi cewa yayi wallafa shi bai wuce kamar wannan ba. Gyara akan malaman hadisi irin wannan kurakuren ya bude bayan ɗaya wanda manyan jigajigan malaman hadisin suna kuskure wajen nudukin harafin diya biya gyaggyara. Yace fi fasahati wa husul sananihi da kyakkyawar hanyar shi fi fasaha cikin fasaha wa sunanihi da kuma manhajin shi. Mu duba da kyau sananihi sunanihi ya kama dan mu bambance. Da kyakkyawan manhajin shi fima arafnahu a cikin abin da muka san shi fa qala sai ce ya qaumi ya ku mutane shi wanda ya cinye abincin nan yace li kulli amalin rijal kowane aiki yana da mazajen shi wali kulli maqamin maqal yace kowace magana tana da gurinta yace wali kulli darin sukkan kowane gida yana da masabka cikin shi wali kulli zamanin jahiz kowane zamani da jahiz kin shi walawin taqattum da kun tace abubuwa labadala ma taqattum da abunda kuke kudiri na cewa jahiz babban malami ne da ya baci fa kullun kashara lahu yana cewa duk ina jin ku abinda kuke bayanin da kuke kai yana cikin cin abinci bayanin da kuke kai yace da kun auna shi bisa ma'auni kun tace na fifita jahiz akan ilimin balaga da fasaha da dukkan ku abinda kuke fada ni kudiri da kun warware shi sai ce fa kullun kashara lahu anna bil inkar kowa daga cikin shi sai kwaje mishi hakorin inkari kowa ya bude baki yana mishi inkari cewa kai zaka ce jahiz kaza a kasantar da shi bai aka bai da balaga ko fasaha yace wa ashamma bi anfil ikbar kowa ya daga mishi hancin girman kai cewa wannan magana taka ba ma magana bace yace wa dahiktu lahu li ajlab ma inda wani sai nan mushi dariya duk jama'a sun batare suna cewa zaka kawo mu zancen banza yace ni sai nan mushi dariya dan in shayu abinda ke tare da shi na ilimi dan mutun ya nuna muku cewa zan ba ku wani abu na ilimi kuka nuna cewa duk ƙarya ce kake yi ba ya ma ba ku ba yace ni dubara sai nan mushi dariya dan in samu abinda ke wajen shi wa qultu sai nace afirna wa zidna ba mu fa'ida ka ƙara mu fa qala sai yake cewa innal jahiza shi jahiz fi ahadi shiqayil balaga a cikin tsage daya na balaga ya kadifu wartawa ce yake wa fil akhir a cikin bangare guda kuma ya kifi tsayawa yake bai san komai ba kuma wannan haka ne fa yana ba mu hakikanin mauqifin jahiz a cikin ma'auni na ilimin balaga da fasaha amma ba wanda ke gane wannan sai kamar su duk abin muqamar da zai kawo bayan fukaha abin dariya ciki da bayan lugogin da ya ba mu kuma da abin da yake so ya isar mana na sako a cikin babin balaga na ilimi yace wal baligu shi kuma mai balaga mallam yukassir nazamahu an nasarihi wanda waka shi bata takaita ba game da zuban zancen shi walam yuzir kalamuhu bi shi'rihi zancen shi bai wulakanta ba game da waken shi yace fa hal tarawna li jahiz shi'ran ra'iyan shin kun taba ganin waka dai wanda jahiz ya kirkira ta wanda take kawatatta wanda shi yayi ta ba sato ta yayi ba kunna la muka ce a'a yace fa halun mu ila kalami kuje zuwa ga zancen shi ku duba ku gani fa huwa ba'idul isharat yana ishara mai nisa qalilul isti'arat mai karancin isti'ara ne a zancen shi kuma duka haka ne wa ya auna litatawan najahi sama da 50 yace qaribul ibarat yana da ibara a kusa wanda bai balaga ku ana so ibara shi ta zama a nesa yace munqadun abun ja ne yace la uryanul kalam zancen shi tsirara ne yasta'amiluhu yana amfani da shi yace nafurun min mu'tasihi nafurun abun kauracewa ne min mu'tasihi daga abun da yake kawatarwa abun da ya kirkiro kadan ne kawai a cikin abun da ya kawo yuhumiluhu yana banza da shi fa hal sami'tum lahu lafza masnu'a kun taba zin jahiz ya kawo lafazi ɗaya wanda shi ya kirkire shi aw kalimatun ghayru masmu'a ko kalma ɗaya wanda ba a taba jin ta ba fa qulna la muka ce a'a fa qala sai ce hal tuhibbu an nasma'a milal kalami ma yukhaffifu amman kibaika hal tuhibbu yace shin kana so ka saurara daga zance abin da zai sassauta maka ka hada ka dun kun dauki ciya na kawo wata magana ce mai nauyi a kafadin ku na aza kuna so in ba ku hujja wayanin mu alama fi yade ka kuma ya kara muku abin da ke hannun ku na ilimi fa qulti i wallahi nace eh wallahi bani qala sai ce fa at laqli an hin sirka sai ce mun to be qomun eliya tsaka kawo wani abu daga aljihunka lima yu'ni an ashkurika akan abin da zai taimaka mun in gode maka kan in baka wannan yace fa nultuhu ridai sai na dauki mayahi na na bashi fa qala sai yace la amru allazi alqa ilayya siyabahu laqad hushiya tilka siyabu bihi majra yace la amru allazi alqa ayya siyab ina rantsuwa da rayi wanda ya halicci rayuwar wanda ya geho mun tuhon nan tashi hakika wannan tuhon tashi hushiya an cika ta majidan da abun nan da girma da daukaka yace fatan sarmayi ne kamaratu mulkun ramati almakaru mati abun girma magirma makaramci ta cika rida a hutarin jayi kamarat shine ma tarin jayi rida a hu wannan abun nashi makayin malullubin nashi yace wa madarabat kidhan wala nasabat barda wa madarabat bugi ba kidhan kibban duba kibban abun nan na caca wala nasabat narda kuma bata samu ba nard shir abun yin diyan caca yace a ir nazaran ya man habani siyabahu kame me ta duba kai wanda ka bani kyautattu hakka wala tad'u al-ayyamu tahdimuni hadda kada ka bar yau da gobe ta rushe ni rushe ka karu wani abu wa qul lil ula in asfaru asfaru duhan ka gaya ma wa'ancan al-ula nan allazina yake ni ka gaya ma wa'ancan wadanda idan sun asharqu idan sun bayyano sun haskaka sai su haskako da hantsi wa in atla'u fi gummatin idan sun huto cikin duhu tala'u sa'adan sai su huto a matsayin tauraru yace su suke nuna cewa su malamai ka nuna musu cewa ba su san komai ba sulu rahimal ulayya wa bullula hatiha kusadar da zumunci madaukaki kuma kwadan jijjika abun nan nama na makoshi yace fa khairun nada yana nuna cewa kuma ku yi wani abu yace fa khairun nada mafificin girgije masa hawabiluhu wanda mamakon ruwan shi ta zubawa na kadan hannu ba bashi ba girgije mai kyau na albarka shine wanda dai ta muku ci da a lokacin ya zubo ruwa ba cewa yayi ba ya wuce sai kuma wani hadari na gobe kenan yana nihin ku bani yanzu ni ma an ba ku abin da ke baki na ilimi qala isa ibn hisham yace farta halatul jama'a ilai jama'a duk sai suka yi horin ciki gare shi suka karsa shi wan salatu salatu ilai kyaututtuka da suka yi ta kwararowa gare shi wa qulta sai nace mishi ta'ana sana ka daibe mun kewa min aina matsala a hazar badar da ina wannan taurarin yahu watan nan ya huto yana nihin kai na ina ne fa qala sai yace iskandariya ta dari laukar rafiha qarari lakin alayli bi najdin ubil hijaz nahari yace iskandariya ita ce gidanmu da a ce na zamana can lakin layli bi najdin sai dai dare na ina yin shi a garin najdu kuma rana ta ina yin ta ne a garin hijaz alama ta rishin gaskiya bai zama gui ne shine can wannan shine bai ba su ba abin da suka faɗa kin nan abin da ya kama kenan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu na gaskiya lada na kuskure Allah mana gafara muna tunatar da cewa gobe da insha Allah darasin mu na 40 guda biyu 40 wanda muka fara mu yi da sashi mai 40 fil ikhlas wal mutaba'a lokacin yana awa 1 da wani abu tana isan mu 11 tana yi zan mu fara shi wancan akwai shi wajen Malam Yusuf ban san wanda ya bar mashi ba tunda ya tahi na bugo guda 10 da wanda ke bukata zai same shi a wajen Malam Yusuf ka a same shi shi ya kai mishi can ya abun gidan shi ya bugo shi.